More music at houseofsongs.com.
Kyakkyawa kingakin hari ke wallahi, kyakkyawa kingakin sama zana layi, kyakkyawa sanki yasa da ke yin juyi, kyakkyawa me ya fari kike wani sha, ba a ganin so da idanu, ba a taba shi da hannu, kawai arai in ya zauno mu bi shi so sanna sannu, Allah ne ya hada mu, Allah ne ya hada mu, to ba mai raba hello 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 kamar na shagiya san ki zuciya ya hukunta mai farar ariya kalar kina gaza in sifanta wayo duniya da dadi in kina a gefe na karki ce mini wai ban kai ba ki dan wani can bani ba da juna amin saba daure karki raba gani jani ki kai nake bani gani masoyin